A ranar Talata, 5 ga watan Disambar nan ne yarjejeniyar kula da haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta cika shekaru 75 bayan amincewa da ita da gwamnatin ƙasashe suka yi a shekarar 1948. Sai dai a yayin murnar zagayowar wannan muhimmiyar rana, masana sun ce akwai sauraron aiki a gaban Najeriya, kasancewar munin da ake gani a fannin take haƙoƙi da cin zarafin mutane a ƙasar. Jamila Sidi Siraju, wata uwa ce da aka yi ta ci wa zarafi da take haƙoƙinta a gidan aure, da ya kai ta gani ma mafita a gaban kuliya kamar yadda za ku ji a bakinta.
Assalamu alaikum, sunana Jamila Sida Alisu Rajo. Na dan kwambiyo ina yaki akan fafutukar nema wa kaina yanci akan cin zarafi da take min haƙƙi da na ƴaƴana. Uwa nake amma ba wai a kaina kadai ba, wannan cin zarafi ya zama annoba a cikin al'ummar Najeriya. Sai kaga shi mai hannu da shuni zai iya duk abin da ya ga dama, kuma wanda yake da alaka da su zai iya cin zarafi. Kuma ni roƙon gwamnati nake yi in za ta taimaka, because lokaci ne da ya kamata mu fara neman solutions kan irin wannan abin. In gyara za mu yi, mu san cewa za a yi gyara da gaske. Abu ɗaya ne nake tunani gwamnati za ta iya mana, ta yi funding agencies ɗin da suke yaƙi kamar irin SNAPTIP da sauransu. Sannan kuma talaka ba a iya nema kan shi ƴanci a ƙasar nan, shi ne maganan gaskiya. Shi mai hannu da shuni shi yana da kuɗin da zai iya, ko shi ne ya cin zarafin zai iya biyan lawyer. Shi talaka ina zai iya ɗaukan lawyer? Wani talakan ma bai san cewa akwai wanda suke iya ɗaukan case ɗin sa free bono ba.
Masu sharhi da masana na ganin ana samun ƙaruwar take haƙoƙin bil'adama a Najeriya. Masu ruwa da tsaki a wajen taron na wannan shekara sun jaddada sakonnin da ya fito daga bakin babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, kuma mai kula da ayyukan jinƙai Matiya Shimali na
a message from this event. Well, first of all, I think it's important that
ya kamata a fahimci cewa ba da muhimmanci ga zakulo jajirtattun mutane dan daukar matakan da suka dace a aikin, kamar yadda aka gani a kasar Brazil, yadda mutane masu ra'ayi mai karfi da fafutukan ganin sauyi suka jagoranci yakin kawar da bautar da mutane a kasar Brazil din. Shimali ya kuma ce ya zuwa yanzu Najeriya ba ta sami irin cigaban da ake bukata ba a wajen kare haƙƙin bil'adama, duk da cewa kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar da dokoki, amma ana samun koma baya wajen aiwatarwa. Yana mai cewa abinda ake bukata a nan shine a samo jajirtattun mutane su jagoranci wannan muhimmin aikin, kamar yadda aka gani a kasar Brazil, Amurka da sauran kasashe, don jagorantar gwagwarmaya mai karfi don samo mafita. Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar jihar Ondo ta Kudu da Yamma, kuma shugaban kwamitin kula da haƙoƙin bil'adama na Majalisar Dokokin Najeriya, Dr. Abiola Peter Makinde, ya ce
the power of the committee is to oversight the National Human Rights Commission.
Aikin kwamitin da yake jagoranta shine kula da hukumar kare haƙoƙin dan adam ta ƙasar, don tabbatar da cewa ana aiwatar da dokokin Najeriya a fannin, kuma zai tabbatar da cewa ya bi kadin aikin yadda ya kamata don gano inda matsalar take domin a samu mafita mai dorewa. A yayin bikin cika shekaru 75 da kafa yarjejeniyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya a Najeriya, jakadan ƙasar Brazil a ƙasar, Ambassador João Marcelo Soares, wanda shine mai masaukin baki, ya ce
what I can say is that most countries
yawancin kasashen duniya na fama da matsalolin take haƙƙin bil'adama, kuma yanzu aikin shine a hada ƙarfi da ƙarfi wajen rage ko kawo ƙarshen matsalolin. A nata bangare, mataimakiyar director a hukumar kare haƙƙin bil'adama Fatima Agwai Muhammad ta ce
gaskiya sakon da muka fi karfafawa ko kula da shi shine zaman lafiya. Kin san idan akwai zaman lafiya, idan akwai fahimtar juna, ba za a ringa samun yaƙe-yaƙe ko tashin hankali ko kashe-kashe ko abin da zai zamana wani matsala game da al'umma ba. Sakonmu na yau shine kowa ya tsare haƙƙin shi, kuma ya tsare haƙƙin dan uwan shi, saboda a samu zaman lafiya a ƙasar mu. Idan aka samu zaman lafiya a ƙasar nan, gaskiya fi sabilillahi zai ci gaba da yaduwa har a samu zaman lafiya a duniya gabaki daya.
Yarjejeniyar kula da haƙƙin dan adam ta duniya wata muhimmiyar takarda ce a tarihi, wanda wakilai masu mabambantan ra'ayoyi da al'adu daga kowane yanki na duniya suka tsara, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana sanarwar hakan a ranar 10 ga watan Disambar shekarar 1948, inda kuduri na 117 sakin sashi na A ya kasance a matsayin ma'auni na gama gari na dukkan al'umomi da sauran jama'ar duniya. Lima Abdulrahman, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.